أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayaka barkamu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka dan ci gaba da karatun muna rijalun wa nisa'un qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam wanda fa wa sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 55 a cikin kuwa karatun wannan littafin muna 16 ga watan rabiul awwal hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda yi daidai da 12 ga watan Oktoba a kalandar Bature 2022. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata mun shiga cikin shakhsiya ta 11 shine Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Mun tsaya inda malam ya fara mana bayani inda yake cewa safhatun mudhi'atun min jihadihi, wata takarda wadda za ta haskaka mana iya jarumta Hamza dan Abdul Muttalib amman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin jihadin shi. Malai yake cewa awwalu liwa'in qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama hina qadima al-Madinata li Hamza radiyallahu anhu. Horkon tuta wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kullata ita ce tuta wadda aka bai wa Hamza da Abdul Muttalib. Na wannan shi yake nuna mana kasancewar an zo an kafa daula. Daula ta musulunci ta samu kahuwa a garin Madina, to yanzu tilas a yi tsare-tsare na yanda ya kamata a tilas ta wanda ya kiyaye shigo musulunci a laluma, a tilas ta shi ya shigo musulunci da ƙarfi. Shi sanya nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi wata ba a lokacin da suka shigo garin Madina, to ba za a bai wa tuta ta addinin musulunci, wanda duk inda aka tunkara to shi ne jagora, shi zai daga tuta ta addinin musulunci. Farkon tutar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara kullawa ita ce tutar da ya kullawa Hamza da Abdul Muttalib ya kasance jagora, komanda na runduna ta musulmai. Duk da kasancewar lokacin da aka zo garin Madina ba kai tsaye aka fara ba yaƙi ba, sai da aka kai shekara ta 2 da hijira, lokacin da aka yi yaƙi na farko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware shi ne yaƙin Badar. Shi ma kuma ai mun karanta a can baya, manzo Allah ba yaƙi ya huta ba, amma dai Ubangiji ya yi nihin abin da ke tabbati ne ya kasance yaƙi. Da daga gida aka ba su labari aka ce a'a gashi nan za a huta yaƙi, to da yawa da sun yi rauni ba su huta ba. Amma dai manzo Allah bai yi lissahi ce musu yayi za a tafi a tare fatake na Quraisha wanda suka huto daga garin Sham, aka tare aka huta neman su, suka ketare ko suka sha ba a same su ba. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka umurce shi da ya huce nan Badar, aka ce aka gubzo wannan yaji. Malai yake cewa jihadi na harko wanda Hamza da Abdul Muttalib ya gwada bijinta shi da jarumta shi a ciki, shi shine jihadu fi ghazwati Badar, yaƙin shi lokacin da aka gwabta yaƙi na Badar. Yake cewa kana awwalu wuqudil ma'rakati al-Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi, harkon makamashin wannan yaƙin. Idan an ce al-waqt shi shine makamashi, wa ulaika hum waqudun nar, Ubangiji yake bayyana mana yake cewa sun kasance su ne makamashin wuta. Makamashin ko loma fara a cikin wannan yakin shi shine al-Aswad bin Abdul Abid bin Abdul Asad al-Makhzumi, dan kabilan Makhzuma. yake cewa wa kana sharisan sayyidul khuluqa, yake cewa mutum ne wanda bashi da yake da mutum ne wanda yake da mummunan hali. Idan an ce asharis shi shine sayyidul khuluqa, nan mallan ya fassara mana shi ba tare da himmin yin ba, da yake kalma ce ba kuwa, yake cewa sharisan shi wannan mutumin al-aswad ya kasance mutum ne wanda bai da halin kirki, halin mummunan hali gare shi, shine yace sayyidul khuluqa, mai mummunan hali ne. Kharaja qailan, ya huto yana cewa ga tawaga ta kahure, ga tawaga ga runduna ta musulmai. A lokacin da ya huto yake cewa u'ahidu Allah, nayi wa Allah alƙawari la ashribanna min hawdihim, tabbas sai na sha daga ɗan ƙoramar ko daga ɗan ruwan da suka ɗan kaikaice suka samu wanda suke amfani da shi. Al-hawd shi ne wuri wanda ake ɗan yin rami, ruwa inda yake taruwa. Lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo suka sanya rundunarsu a gaba, sai suka yi a bayansu, sai suka yi wani ɗan rami wanda ruwa zai ɓugo, ruwa zai taru a nan, za su sha, a nan za su yi arwalla, a nan za su ɗauka su yi wankansu, a nan za su biya buƙatunsu. To lokacin da suka zo wannan tsarin suka yi, suka sanya wannan haudu wurin matattarar ruwansu, suka sanya ta a bayansu, kenan suna gaba suna fuskanta abu ka adawa. Shi kuma al-aswad lokacin da ya hango wannan tabkin inda suka tattara ruwa, inda suke amfani da shi, yake cewa na yi wa Allah alkawali wallahi sai na sha daga cikin wannan tabkin nasu. Yace aula ahdimannahu, ko kuma in rusa wannan tabkin nasu in binne shi kenan, aula amutanna dunahu, ko kuma in mutu kuma bayan shi. Wannan alkawali ne yayi tsankanin shi da shi da Ubangiji, sai in ma ya tahi ya sha, ko kuma ya rusa wannan in sun samu nasara, ko kuma ya kasance ya mutu koma bayan shi bai cimma alkawalin shi ba. Shine mallan yake cewa falamma kharaja, lokacin da ya huto daga tawaga ko sahu na daga kafurai, kharaja ilayhi Hamza bin Abdul Muttalib, Hamza da Abdul Muttalib shi ma ya huto yarda Allah shi tabbata a gare shi. Kinan yayi wannan maganan, yana so ya cimma kanshi alkawalin da ya dauka wa Allah. Ya huto kuma ga Hamza shi ma ya huto. Ya huto to ina zaka? Ya huto yana tunkarar wannan runduna ta musulmai, Hamza shi ma ya huto. Yace falammal taqaya, lokacin da suka hadu da shi da Hamza, yace darabahu Hamza, Hamza sai kai mai dauki da guda da takobi. Ya bige shi da takobi, fa attana qadmahu bi nisfi saqihi, Hamza sai ya dora kawashi rabin kwabrin shi a saman wannan mutumin wanda ake kiran shi da al-aswad. Kinan bugo ne yemi bugon da ya kai shi kasa, da ya kai shi kasa bai bar shi ba, sai da ya dora kwabrin shi. Wannan asaq nan kwabri na kafa shine ya dora ya danna shi a saman jikin shi, a saman cikin shi. Idan an ce nisfu saq, shi shine abin da yake karkashin kasa da kasar kirji, zawwa wannan shine yake cewa huwa dunal hawd, shine wai abin da yake koma bayan ciki, kenan tsankanin ciki zawwa gwiwoyi. Kenan nan ne Hamza ya danna mai da kafuwar shi, shine yake cewa fa aqana qadamahu bi nisfi saqihi, Hamza sai ya dora kafuwar shi da anan ya dora kafuwar shi a rabin cikin shi. Yace fa waqa ala zahrihi tashkhab rijluhu daman nahwa ashabihi, sai gashi na wannan mutumin sakamakon wannan bugar da Hamza ya mai da takobi ya fadi a gadan bayan shi, kuma kafuwar shi suna tsarar suna zubar da shi. Yace yana mai huskantar abukan shi, yana mai huskantar runduna ta abukan adawa. Yace sun mahaba ila al-hawd, duk da wannan irin abinda Hamza ya mai bai bar shi ba, sai da ya rarrafa har sai da ya kai zuwa ga wannan tabkin wanda musulmai wanda suka yi. Yace hatta taqtahama fihi, har sai da ya shiga cikin shi, kenan har sai da ya zira ya je wa kanshi cikin wannan tabkin. Yuridu an tabarra yaminahu, yana so ya kubutar da wannan rantsuwa da ya yi wa Ubangiji. Mu leƙa mu gani a nan ma, kafiri ne ba matsayin musulmi ba yake ba, amma dai alƙawalin da yayi sai gashi nan yana nema kamun ran shi ta huta, ya cimma kanshi, ya cimma burin shi, ya cimma wannan alƙawalin da yayi wa Allah a matsayin shi na kafiri. To ina ga mu musulmai, ba wani abin da zaka gani abinda Ubangiji yayi bayani a cikin Al-Qur'ani akan rantsuwa yake cewa la yu'akhizukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imu ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayamin dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfazu aymanakum ya kawo hukunci ga dangada yanda koda wai take kamawa da zai yi rantsuwa yayi ma Allah alƙawari da sai yayi kaza sai ya ga kamar yanda manzo Allah yake bayyana mana hadisin da Imam al-Bukhari ya hutar da shi yake bayyanawa yake cewa wanda yayi rantsuwa ga Allah sai yayi kaza abin nan kuma sako ne ko kuma yayi rantsuwa da Allah da sai yayi wani abu daga baya sai ya bayyana a gare shi yin sabarin hakan shine mafi alheri a rayuwar shi yake cewa to ya warware rantsuwar shi shi kuma ya ake warware rantsuwa idan ka warware rantsuwa ka to tilas ka fara sai ta biyo baya rantsuwa irin wanda mutum wanda zai yi kamar cikin wasa ko kamar sabo da bawa yake yi daga an ji abu kai na rantsi da Allah ba ni bane ba wannan cikin wasa cikin wargi to ubangiji baya kama ka da laifi akan irin wannan rantsuwa ina fata an fahimta rantsuwa da mutum zai yi a cikin wargi a cikin wasanni a cikin hira wanda ba da gaske bace ba a cikin zinzan shi ba kurum sabo ne ko kuma kurum ya saba daga an yi wani abu ya ce wallahi ko kuma Allah ko na rantsi da Allah to wannan ubangiji baya kama mutum akan wannan sai dai kuma shari'a bata baka dama ba haka kurum karazube ka ringa rantsuwa da Allah in zaka yi rantsuwa ka tsaya ka tantance yaushe ne a wani wuri ne ya kamata a yi rantsuwa to shine nan ubangiji yake bayyana mana irin rantsarantsa da muke yi a cikin wasanni ubangiji baya kama mu da laifi akan haka amma dai rantsuwa wanda ka kudurce a cikin ranka ka kalli waccan hanyar ka ce na rantsa da Allah daga yau ba na sake buƙatar wannan kwaltan ba ai rantsuwa ce kai kuma da gaske kake a cikin ranka saboda an yi maka wani abu ko an maka wani laifi kai wannan rantsuwa ko na rantsa da Allah ba zan sake shiga shagon wani ba in cinki ba sai daga baya kuma ka gani a'a ai wannan na ahlus sunna ne dan uwa ne muna tare da shi kuma rishin yi mai cinikin nan matsala ce gare shi sai ka warware rantsuwar ka to irin wannan rantsuwar ubangiji yake bayani akan ta yake cewa idan mutun yayi ta yake cewa to kafara shi shine ita'amu asharati masakin min awsati ma tud'imu ma tud'imuna ahlikum ka ciyar da miskinai guda 10 gulgudan abinda ko matsakaicin abinda kake ciyar da iyallanka misali in gidanka kullun nama ake ci to ne ka sauko ka dawo tsakiya kenan ka samu wani abu matsakaici wanda bai kai naman ba amma dai ya huce mafi tozartar abinci wanda ake ci a gidan talaka kenan shine min awsat imatu ta'imun da ahliku matsakaicin abin da kuke ciyar da iyallanku in kana da hali abinda iyallanka suke ci ka ciyar da su wannan ka ƙara fadala akan fadala wannan shine abin da yake dacewa ga wanda yayi rantsuwa sabanin yayi rantsuwa yake neman ya warware rantsuwar shi yake cewa aw min awsat ma tud'imu ma tud'imuna ahlikum aw tahriru raqaba ko kuma mutun ya inta baiwa wanda ko bai samu ba yake cewa fa ballam yajid fa siyamu thalathati ayyam wanda bai samu ba ciyas da miskini ba e bai samu ba yantar da baiwa ba to yayi azumi guda uku yake cewa wannan ita ce kafara warware rantsuwar ku da kuka yi wannan shine hukuncin rantsuwa duk wanda yayi rantsuwa ya ga sabanin hakan shi yayi alkhairi to lokacin da zai warware rantsuwar shi abinda yayi soyuwa a cikin shari'a ba tare da zabi ba yana da halin da zai iya ciyar da miskini 10 to ya ciyar da su in babu halin ya yantar da baiwa in kuma babu halin shine yayi azumi guda uku wannan shine tsarin shari'a a bangaren rantsuwa to kun ga wannan kahuri ne yayi rantsuwa kuma yake nema ya cimma burin shi akan wannan rantsuwar alƙawarin da yayi wa Allah to mun kuma so da yawa zamu yi irin wannan alƙawarin wallahi tallahi he dai wannan kafaran ma baya ba ruwan shi zai sha'a ba kan shi lahiya kamar da dai rana ba a taɓa wani abu ba to ya sani da kai kafara a ƙalƙashin shi wanda ta zamanto washibi a gare shi ya cika ta sakamakon warware rantsuwar shi dai so da yawa zaka ga wani da gaske yake zai yi rantsuwa ya ƙare da shi da wani ko yayi kaza da shi da wani har abada ko da kaza ya ƙare da shi har abada ya kawo rantsuwa ya aika a sama to idan bawa yayi haka
ya gani abin nan da ya daukan wa kanshi alkawari ba mafi alheri bane gare shi ba, ko kuma ba shi bane mai gyara mazan wanda suke zamantakewa tare da shi, to ya warware wannan rantsuwar ta shi ne mafi alheri, warware ta kuma wajibi ne sai ya yi kafara. Wannan kafara su ne wannan abubuwan guda uku wanda muka zada. To idan ya kasance kahuri yana irin wannan abin, to mu yi cancanta a matsayinmu na musulmai, duk alkawalin da za mu daukan wa Allah to mu yi kokari mu cika shi. Idan kuma mu cika ba, mu yi kokari mu yi kafara wanda za ta warware mana wannan rantsuwa da muka yi wannan alkawari wanda muka dauka. Yake cewa walakin na Hamza sana alaihi bi darabatin ukhra atat alaihi, yake cewa sai dai Hamza bai yi wata ba, sai ya ƙara aika mai wani bugo da takobi har sai da ya gama da shi ya kashe shi. Yace ai ajhazat alaihi, ya idasa da shi, ya shirya shi ya koma zuwa ga ubangijin shi. Yace wa huwa zakhir alhawd, kuma shi kuma yana nan cikin nan karamin tafkin nan wanda musulmai wanda suka yi. Kina wannan shi yake nuna mana lalle wannan mutumin yayi rantsuwa kuma ya cimma kanshi gurin da ya dauka wa kanshi, ko ya cimma kanshi ya cimma gurin da ya dauka wa ubangiji, akan sai ya sha daga cikin wannan ruwa. Sai dai mi Hamza yayi me a cikin wannan tafkin, anan Hamza ya idasa da shi, ya idasa kashe shi. Wannan shi yake nuna mana idan muka leka zan mu gani tabbas a al'amarin tahiyya zaka samu kowa da kai objective din shi, da kai abin da yake so ya cimma buri shi ne, da kai hadisin Abu Musa al-Ash'ari yazo yake cewa wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa ar-rajul yuqatilu hamiyatan, yace mutum zai fito fagen yaki kurum dangin shi, dan dan bangaren shi ne, ɗan dangin shi ne, ɗan garin su ne, ɗan famun su ne, suka fito suke yaƙi shi dan shi ya fito ba wai dan wani abu ba, ya zo ne ya kawo wa dangin shi dauki. Yake cewa wa yuqatilu shuja'atan, kuma wannan ko yake hutarwa fagen yaƙi kurum dan a ce wa da su dauki ne. Yake cewa wa yuqatilu riya'an, wannan kuma yana hutarwa fagen yaƙi dan kurum a ce wa ne ya iya yaƙi, ko wa ne an fito yaƙi tare da shi. Sai wannan mutumin yake cewa fa ayyu zalika fi sabilillahi ta'ala, sai yake tambayan manzo Allah wa'innan mutanen guda uku wane ne a cikin su yayi dan Allah. Shi kuma mun sani duk aikin da aka yi shi ba dan Allah ba, to hakika kamar ka ce karmami ne abin shekewa, ko kura ce abin shekewa, an maida wa mutum abin da ya aikata. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, yace duk wanda ya huto fagen yaki diddan ya daukar kalmar la ilaha illallah, kalmar Allah ita ce wanda take sama, yace to shine wanda ya huto yake yaki fi sabilillah. Wannan shi yake nuna mana kowa duk lokacin da zaka samu mutane, to kowa zaka samu kowa zuciyar shi daban-daban take, kowa da kai abin da ya kudurce a cikin ranshi. Wani tsarin karatun nan da ya huto ya huto ne dan kaza, wani dan ya ci ma manwashi, wani ya nemi ilimi dan ya ci ma manwashi ta duniya, wani ya nemi ilimi dan kaza, wani dan kaza, wani dan kaza, wani dan fi sabilillah. Haka kuma kowace sana'a ta rayuwa, duk abin da zaka ga mutane suna aikatawa, kowa da kai dalilin da ya sanya ya shigo wannan abu. Sai dai ba wanda zai samu gata ya samu rabo gobe kiyama in ba wanda ya shigo badan Allah ba. Mun yi magana akan imamu Tabarani, imamu Al-Baihaqi afwan, wancan satin imamu Al-Baihaqi yake cewa mun shiga neman ilimi na hadisi diddan mu bayyana wa mutane mu ma mun kai mu ma mun iya. Yace he gashi nan da muka fara karanta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya bayyana a gare mu duk abin da zaka yi ba dan Allah ba, to aikin banza ne kake. A lokacin nan muka kyautata niyyar mu, sai ga munan muka dawo muke neman ilimin nan dan Allah, Allah ya sanya mai albarka. Sai gashi nan abinda Imamul Baihaqi ya hada ashabu sunan bisa hada shi, to shi sanya duk abinda zaka yi kai dan Allah. Kun ga shi wannan al-aswad ya huto ne kurum diddan ya nuna shi jarumi ne, ya dauwa kanshi alwashin da sai ya sha, sai yayi tattaki ya da ya sha abinda yake koma bayan wannan runduna ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma karshe ne da ya cimma gurin shi amma dai kalkashin mutuwa. Wannan shi sai ya duk abinda zamu mu tsaya mu yi shi dan Allah, mu tsaya mu tantance mu san dan wa zamu yi, kuma me ya sanya muke yin shi, saboda duk abin da zaka yi babu hadafi akan shi, babu objective akan shi, to aikin banza ne kake yi. Ibada sai ka san wa kake wa, ka san ya ake yin ta, sannan ubangijinka zai amsa. Allah datar da mu. sai yake cewa wa kana hadha awwalu qatlin ash'ala narul ma'araka, yake cewa wannan shine farkon yaki wanda ko farkon kisa wanda ya kunna ya rura wutan wannan yakin. Kinan su san gani abinda Hamza yayi wa dan uwansu, yayi wa jarumi daga cikin jaruman su, kai tsaye Hamza ya kashe shi. To wannan kisan da aka yi yanzu ai muna tsaye a kashe mana dan uwan mu, yakin ma ba a fara ba. To wannan kisan mallam yace shine ya rura wutan wannan yakin kurum kowa ya fito. To mi aka fara yi lokacin da aka bayan kisan wannan na aswad da aka yi, yanzu shine mallam yace mana al-mubaraza, an yi hutu na hutu. Abinda ake cewa mubaraza shi shine wane ya hutu, mutum daya ya hutu daga wancan bangaren, wannan bangaren ma mutum daya ya hutu, su zo su gwabza. Shine wannan introduction da ake yi lokacin yaki, a huto a yi mubaraza, yi huto na huto, muga a yi a bayyana waye yake da ƙarfi, wane ya huto tsaron wane, su gwabza a ga su waye, a ga wane ne zai kai wane. To shine farkon abin da aka fara yi a cikin wannan yakin na Badar. Yake cewa kharaja ba'da zalika salasatun min khiratin fursal quraish, bayan wutan wannan yakin ta ururu a lokacin nan mutane guda uku mafi alkhairan mahaya doki na Qurayshawa sai suka fito. Yace kanu min a'ilatin wahida, sun kasance a cikin dangi guda daya, diyanwa da kanene da jika da da. Yake cewa hum utba, shine da kai utba, wa akhuhu shayba da dan uwan shi shayba, ibna rabi'a diyar rabi'a, yace wal walid bin utba, kuma da kai walid dan utba, wa da kanene suka fito kuma da dan su. Yake cewa falamman fasalu min as-saf talabu al-mubaraza, lokacin da suka rabu daga wannan sahu na kahurai ko sahu na rundunan su, a lokacin nan sai suka nema ayi hutu na hutu, musulmai su huddo su ma daga cikin manyan su a zo a gwabza. Yake cewa fa kharaja ilaihim min shababil ansar, daga cikin samari na mutanen garin Madina sai suka hutu suwa gare su, sune na farko mallam yace mana Auf wa Mu'awwaz, da Auf da Mu'awwaz ibna al-Haris diyan al-Haris, yace wa ummuhuma Afara, ma'ahiyas ita ce Afara, wa Abdullahi ibn Rawaha, kuma da Abdullahi dan Rawaha shi ma ya huto. Wayannan sune guda uku wanda suka huto daga cikin mutanen garin Madina wanda suke sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qalu, sai suka ce musu man antu, wane ne ku? Qalu rahdun min al-Ansar, wayannan samarin da suka huto sai suka ce a mu ai wa'ansu ɗan tsiraru ne daga cikin mutanen garin Madina. Idan an ce ar-rahd shine mutum uku zawa tara, kinan mu ɗan tsiraru ne, kuma nan ya bayyana mana mutum uku ne suka fito, shine Mu'awwaz da Auf kuma da shi wannan Abdullahi bin Rawaha, mu ɗan tsiraru ne daga cikin mutanen garin Madina. Qalu, sai wa'annan suka ce da Shayba da Utba da Walid, sai suka ce a akifa'u kirami, saurara mu ha tsaran mu muke nema wanda suke masu karamci. Kina wannan shi yake nuna mana diyawai kasancewar da kwai sabani tsakankanin su na wane yana kahuri wane yana musulmi, amma dai kullun suna ji wa'annan wa'anda suka shiga musulunci ɗan uwa ne suke garin su, amma dai wa tsire ɗan uwa na jini ba ɗan uwa ba na musulunci ba. Shine suke cewa a'a, mu ba ku ba muke so ba, muna so tsaran mu masu karamci su fito, kenan Qurayshawa irin su. Sai suke cewa malana bikum haja, ai bamma da wata bukata a game da ku, wa inna ma nuridu bani ammina, sai dai mu muna so wa'inda za su huto mana, su huto su ne ɗan baffofinmu, kenan ɗan uwanmu na wurin uba, kenan Qurayshawa muke so su huto mu zo mu gwabza tare da su. Sun manada munadihim, mai kira sai yake kira a cikinsu, a cikin wa'innan mutum uku. Ina kyautar zaton utuba ne, sai yake cewa ya Muhammad, ya kai Muhammad. Musu wannan tsarin kahuri ba ruwan shi da ya kirayi Muhammad Rasulullah, ko kuma ya ce ya Rasulullah za ya kirayi manzo Allah ne da suran shi, yanda baban shi yanda ya laƙabe suna, ko yanda aka laƙabe suna Muhammad. Shi ne a can idan muka leƙa sulhul Hudaybiyya miya wa kana, lokacin da aka zo ana rubuta sulhul Hudaybiyya, suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Ali ya rubuta, Ali ya rubuta mu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ana rubuta aka zo ana karantawa abinda Ali ya rubuta, sai suka ce to yo ya za a yi a rubuta min Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yo in mun yarda a rubuta Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yo dan ke sun ya ba mai imani da kai ba ai mu abinda da mu yake tsankanin mu kin yarda da kai manzon Allah ne shi sanyawa ya kai mu zuwa ga wannan lokacin in har mun yarda a rubuta Muhammadin Rasulullahi to mu shigo mana musulunci dan haka a goge shi Aliyu yace wallahi tallahi ko sama da ƙasa za ta haɗu shi dai ba ya goge ba a lokacin nan manzo Allah yace mai ina ne aka rubuta sallallahu alaihi wasallam yace mai gashi nan manzo Allah ya sanya ya goge kasancewa manzo Allah baya karantawa baya rubuta ba wannan yake nuna mana shi kaguri in dai zaka ce sallallahu alaihi wasallama to ba zaka sa shi saka mai wuya zuciye shi za ta ringa bugawa goma da wuya ta shi sanya ba sa kauna a kirayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi gwammacewa a kiraye shi da sunan da baban shi sanya mai ko da sunan da aka sanya mai sallallahu alaihi wasallam to shine nan malai yake bayyana mai yake cewa mai kira sai yayi kira yake cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhrij ilaina akifa'ana min qaumina fa hutar mana da wanda suke tsaran mu daga cikin mutanen mu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله من سيرا دعم ان الله اشتبت اغريش يجي قم يا عبيده بن الحارث يا كاي عبيده دان حارث كتاشي وقم يا حمزه يا كاي حمزه كاي ما كتاشي وقم يا علي يا كاي علي كاي ما كتاشي idan muka dauka dukkan su wayennan suna daga cikin ɗayan dangi ne babbofi ne iyan dangi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su wayennan guda biyu da shi Ubaida bin al-Haris dan kabilar Banu Makhzum ne da shi Hamza shi kuma abun manzo Allah ne shi ma Ali ammi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afwan shi wannan ne abokin wasa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qamu wa tanu minhu lokacin da suka yi tsaye suka amsa umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka matso zuwa gare su qalu sai suka tabbe su man antum wane ne ku fa akhbaruhum sai suka ba su labari fa qalu suka ce musu mu ne Ubaida bin al-Haris da Hamza da Ali bin Abi Talib fa qalu sai suka ce antum akifa'u kiramin lalle ku tsarani wa'inda suke masu karamci بارز عبيدة وكان أصل القوم عتبة بن ربيعة سي عبيدة بن الحارث شيكما علوكة النشين ما في شيكرنسو كيران ياهي حمزة ياهي علي بن أبي طالب شيكرن شيكما يي مبارزة دوا عتبة بن ربيعة شيما شيني ببات كنسو إتي وبارز حمزة شيبة حمزة كما يي مبارزة شيبة وبارز علي الوليد علي بن ابي طالب شي كما يي هوتو نا هوتو دا دا وليد بن عتبه ولا يكي شيوا فاما حمزه وعلي كاغا حمزه دا علي بن ابي طالب فلم يهمهلا قرينهما ان قتلهما بسجي وتا ودا با بسجين كرتا با غا ابكن اداونس با كو دا تارن سو حسير سكا كشيس kina ana zawwa ana fara bugawa kurum suka kai wannan abukan adawan nasu kasa suka kashe su wa amma ubaida amma dai kaga ubaida fahtalafa bainahu wa bainan qarnahu darabatani sai suka samu sabanin bugo guda biyu tsankanin shi da shi da abokin adawar shi shi shine wa shi shine Utba kenan ya mai bugo shi ma ya mai bugo aka yi sabani ba wanda ya rate ya buge shi shi ma ya buge shi yake cewa fa askana kullu wahidin minhuma sahibahu kowane ɗaya daga cikin su ya gurbanar da dan uwan shi summa karra ali wa hamza ala utba sai gashi nan lokaci daya ali da utba suka kai farmaki akan wa akan shi utba fa qatalahu suka ida sada shi suka kashe shi wahtamala ubaida suka dauki ubaida bin al-haris wa qad qudi'at rijluhu hakika an riga ya an sare kawashi falam yazal samtan bai gushe ba yana jiya ba hatta mata bi safara har sai da ya mutu a wani wuri wanda ake kiran shi as-safara ba'da arba'atin aw khas aw khamsati ayamin min waqati badr bayan kwana guda hudu ko kwana biyar bayan an gwabza wannan yakin na badar hina ma kana almuslimuna fi tariqihim ila almadina lokacin da musulmai suka samu kansu sun ci nasara akan yaki sun kama hanya sun su koma garin madina a wannan wuri a nan safara Allah ya mai cikawa wannan shi yake nuna mana lokacin da tsari na addini kamar yanda mun sha karantawa a dukkan yakin kikawan da muke bayyanawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa Ali ibn Abi Talib lokacin da ya bashi tuta za su tai yakin Khaibar yake ce me in ka tahi ka bayyana musu lalle abinda ubangijinka awwal ma tad'uhu ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa harkon abinda zaka kiraye su idan ka sabka falfajiyar su ka kiraye su akan babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah in suka amsa maka sai ka bayyana musu lalle ubangijin su ya riga ya rubuta musu za a amshi zakka a cikin wannan insu afwan idan suka idan ka kiraye su ba su yi imani ba to ka bayyana musu lalle da kai jizya akan su idan ba su yi imani ba ba su yarda ba to a lokacin nan ba wani abin da zai shiga tsakanin mu da ku illa takofi haka tsarin addini yake duk lokacin da aka zo fagen yaki duk irin wahalar da aka sha duk irin kudin da aka hada duk irin tajhizat da aka yi aka taso aka zo daga gari zawa gari aka zo a yaki wannan mutanen da wannan mutanen za su ce mun yi imani da Allah to a lokacin nan ba wanda yake da hurumin ya sanya takobi akan su ba wanda yake da hurumin ya dauki wani abu daga cikin dukiyar su wajibi ne game da musulmai su dawo gida idan suka ce ba su yi imani ba to abin da gare mu za mu muku shine za ku ba da jizya akan duk wani wanda yake mai jin ƙarfi babba babba ba duk wanda yake mai jin ƙarfi a cikin ku idan suka ce a'a a lokacin nan takobi ita ce tsarka dafi to lokacin da suka zo aka yi wannan mubaraza babu wani a ce aha nasu bai kashe ba ko namu ya kashe a lokacin nan za a jinkirtawa nasu kai tsaye Aliyu da shi da Hamza suka kawo farmaki akan shi Utba suka idasa da shi saboda miye hukunci na abokin adawa shi ne ta kuma lokacin da ya kiya ya bada kanshi wannan shi ne yake bayyana mana ga abin da yau kana lokacin da aka yi wannan mubaraza ga kuma ga abin da Aliyu da Hamza suka yi akan wannan Utba kenan da kai jinin Utba da jinin Shaiba a hannun wa a hannun Hamza Aliyu bin Abi Talib da kai jinin Wali da aka tare da shi shine nan mala yake bayyana mana wa qatala Hamza radiyallahu anhu adada min al-mushrikeen a wannan yakin na Badar babu wani gwarzo a cikin shi kamar Hamza shine mala yace mana Hamza ya kashe wani adadi mai yawa daga cikin mushrikai wa kana mu'allaman bi rishatin wa amatin ya kasance Hamza ana gane shi duk inda zai walƙa ko duk inda zai yi a cikin wannan yakin ana fahimtar wane ne wancan da wani alama wanda ya sanya na daga risha fukafuki ko abinda ake zarewa fuffuke na daga jibuda idan an ce fuffuke da yawa ne ɗaya idan aka huta ya ke kiran shi gashin fuffuke shine ake kira rishan wali ba su takawa a can ubangiji cikin nahal ya bayyana mana cikin ni'imomin da yi mana idan gashin wanda yake gashin jimina shine Hamza da Abdul Muttalib ya sanya a gaban kirjin shi ya kasance alama shine nan zai kawo mana wani asar yake cewa ana Abdul Rahman bin Auf an samu daga Abdul Rahman bin Auf yarda Allah shi tabbata a gare shi qala yake cewa qala li Umayyah bin Khalaf Umayyah dan Khalaf yake ce mini ya Abdul Ilah ya kai Abdul Ilah man ar-rajulu al-muallimu bi rishati mu'amatan fi sadrihi yawm Badr yake cewa a cikin tawagan nan ta musulmai wanda suka huto akai yakin Badr tare da su wane ne mutumin da ake gane shi ko ake sanar ake fahimtar shi lokacin da ya wuliga wanda a gaban kirjin shi da kai gashi na jimuna tare da shi qultu sai nake cewa zaka amru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayi wannan mutumin wanda ake iya gane shi da gashin jimuna a gaban kirjin shi shi shine baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbata mai umma baka gane waye baffan manzon Allah ba yake cewa zaka Hamzatu bin Abdul Muttalib wannan shine Hamza da Abdul Muttalib qala sai yake cewa zaka alladhi fa'ala bil al-afa'ila ai wannan mutumin wanda ake iya gane shi da gashin jimuna tare da shi a gaban kirjin shi yace wannan mutumin shine ya mana aika ya mana banna a wannan yakin na Badar wannan min babil madh wannan yabo ne da shiwa Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi ya musu banna iya banna ya kashe musu manya daga cikin waɗanda suke ji a cikin kabilar Quraishawa a nan cikin garin Makka kuma kalkashin yakin muna iya fahimtar kalla abinda aka samu na daga waɗanda aka kashe daga cikin runduna ta kawo dai an kashe kusan mutum ko sama da 70 waɗanda dukkansu aka yi da sa da su hukuma musulmai an samu kusan mutane mutum 13 wanda suka yi mutuwar shahada baya da haka an samu mutum 70 wanda aka kama su wannan fursuna ne na yaki wannan kenan abin da yake nuna mana wannan hoto na hoto da Hamza yi tare da waɗannan manyan wa manya-manya daga cikin mahaya doki wanda suke zaɓaɓɓu a cikin Qurayshawa bayan shi kuma Hamza ya yi aika-aika ga waɗannan mutanen runduna ta Kahurai wadda ɓangaren musulmai abin yabo ne ɓangaren su kuma abin zargi ne wallahu ta'ala na'am yaƙin Badar Badar ne masa ayyiran Badar ne muke yi duka sai na gaba mala yake cewa yuqatilu bi sayfaini yawm uhud ranan yakin uhud sai ga Hamza nan yana yaki da takobi guda biyu maimakon a same shi da takobi da makariya sai aka same shi a dukkan hannayen shi guda biyu takobi ne guda biyu da su yake yaki yake cewa al-abir an umayr bin ishaq daga umayr dai ishaq qala kana hamza bin abdul muttalib yuqatil yawm uhud bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi sayfihi hamza dan abdul muttalib ya kasance ranar da aka gubza yakin uhud yana yaki gaban manzon allah sallallahu alayhi wa sallama da takobi guda biyu a hannayen shi wa yaqulu kuma yana cewa ana asdullahi wa ana asdu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ko wa asdu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama lalle ni zakin Allah ne kuma zakin manzan Allah ne sallallahu alayhi wa sallama kamar yanda malam ya mana matashiya da sunan Hamza yake bayyana mana wannan mutumin ba kowa bane ba illa gurzo zakin Allah da zakin manzan shi kuma wannan shi yake nuna mana manzan Allah sallallahu alayhi wa sallama ya tabbatar da Hamza akan wannan fada da yake yi saboda bai inkarin ta ba kuma ai mun yi bayani sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba komai bane ba illa duk abin da aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fada ko aiki ko kuma wata sifa ko kuma abin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka aikata ko suka furta a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu inkari akan haka ba to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji Hamza yana wannan yana faɗin wannan magana manzan Allah ya tabbatar da shi akan haka tabbas kuma Hamza zakin Allah ne kuma zakin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama malam sai ya ci gaba da ce mana suratun hayyatun min ardil ma'araka zai maka wata image ko wata image wadda take rayayya wadda zai tawassafa maka me Hamza yayi na jarumta a wannan yakin na Uhud yake cewa alqitalu da'irun wa hamza radiyallahu anhu yahsudu riqabal mushrikina bi sayfihi hasdan ga yaki ho ya barke tsakankanin runduna ta musulmai da runduna wadda take ta kafurai kuma ga hamza nan yahsudu riqabal mushrikina bi sayfihi hasdan yana girbe kawunan mushrikai da takobin shi girbewa wa kana wahshiyu bin harba da kai wani mutum wanda ake ce mai Wahshi bin Harba a lokacin nan bawa ne duk da kasancewar baya ya musulunta mafi yawa wanda aka yi yakin Badar tare da su aka yi yakin Uhud tare da su zaka same su baya duk sun zo sun musulunta yarda Allah shi tabbata a gare su sai dai abinda Ubangiji ya bayyana wa waɗanda suka fara musulunta la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu kullam wa'ada Allahu al-husna baya yiwa a hada mataki ko matsayi na wanda ya ci yayi yaki kamun a bude garin Makka wanda suka yi yaki kamun a bude garin Makka su suka yi daraja amma dai kowa Ubangiji ya mai tanadi ya mai alƙawari wanda yake kyakkyawa dukkan su za su kasance gobe kiyama a cikin gidan aljanna insha Allah amma dai darajar su ba ta zo ɗaya ba da wanda aka fara horkon al'amarin nan tare da shi tun garin Makka tun ana yin abin a boye har ya zo ya bayyana aka azabtar da su aka zo aka yi hijira waɗansu sun yi hijira guda biyu sun tafi Habasha sun dawo sun koma Habasha kuma sun dawo sun tafi garin Madina baya yiwa ka gama darajar ka tare da su to haka kuma wa'annan wa'anda suka yi su ma wa'anda suka shigo cikin musulunci bayan bude magarin Makka kamar sai Abu Sufyan da su wannan Sufyan su wannan Wahshi Wahshi bin Harb da wa'ansu ma daban su Jubair bin Mut'ib da wa'ansu daga cikin manya-manyan kafirai wanda da an sun tozartar da wannan addinin amma dai sun zo sun yi nadama kamar yanda mun karanta a can baya Amr ibn al-As ya zo yayi nadama yake cewa wallahi tallahi hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim dukkan sun mutarar shi hadisi ne wanda yake ingantacce yake cewa lokacin da Allah ya sanya musulunci a cikin zuciyata yace wallahi ada yana bayyanawa ne lokacin da yazo mutuwa can bayan mun karanta ai yake bayyanawa lokacin da yazo mutuwa yake cewa rayuwata ya kai dana yana ba ma dan shi labari yace rayuwata ta hawo mataki guda uku ne ta bi akan mataki guda uku mataki na farko na kasance ba wanda nake kyamata a duniyar nan wanda da Allah zai hada ni tare da shi wallahi ba abinda zai hana ni daukar ranki kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kuma da Allah sa na mutu a cikin wannan halin yace da ba abinda zai hana ni shiga wutar jahannama yace sai gashi nan aka wayi gari ba wani wanda nake kaunata kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo zai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai'a ya miƙa hannayen shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah zo ummaka mu bai'a dora hannunka ummaka mu bai'a na shiga cikin wannan addinin na musulunci kuma kowa ya san waye Amr ibn al-As a cikin tahiyyar wannan ta addinin musulunci an san shi lokacin kahurci kuma an san shi a cikin musulunci gwarzo ne da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙo da mashi Amr ibn al-As sai ya yi hannun shi manzo Allah ya ce me ya same ka ya kai amru yake cewa manzo Allah ina da sharadi bana musulunta ba sai na gindaye sharadi na kuma in an cika mun sharadi na to tabbas zan yarda da musulunta sai manzo Allah yake ce me ya sharadinka sai yake cewa sharadi na Allah ya gafarta mun duk abin da na aiwatar a can baya manzo Allah yake murmushi yake cewa ya kai amru baka sani ba annal islam yajubu ma qablahu lalle musulunci yana rushe duk abinda aka riga ya aka aiwatar a can baya duk shirkar da mutun yayi duk irin aika aikar da yayi duk irin tozarci da yayi wa musulunci yau daga ya shiga musulunci da kai da shi dukkan kuwa kudai kurum sai dai daraja kai ka yi shi kana da fifiko kana da gabaci a gare shi a cikin musulunci a lokacin da Amr ya shigo cikin wannan musulunci yake cewa a lokacin da na shigo wannan musulunci sai gani nan wallahi saboda soyayya wanda nake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bana iya hada ido na da idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kudiba adawa ta koma soyayya soyayyar ma kuma hadda kurjini a cikin ta yake cewa wallahi da za a tsaye da ni a cikin Mustafa in yi portrait na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi bana iya huni maka ba ga yadda fuskar manzo Allah take ba yake cewa ba wata tahiyya da muke illa tsoron Allah illa jihadi illa kurum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama illa yaya wannan addinin ya zai ci gaba me zan iya kawo gudunmuwa a cikin wannan addinin yace wallahi ina da yaqini insha Allah in dai na mutu a cikin wannan halin aljanna ita ce koma ta sannan yake cewa wannan mataki ne na biyu a cikin rayuwata yace mataki na uku sai gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaura ya kuma wurin ubangijin shi sai gashi nan a cikin sahabbai mu ne manya mu muke da fadala aka sanya mu ringa kasancewa jagorori bangaren yaki bangaren birane wanda aka bayyana wanda aka bude yake cewa an dora mu ne waliyai mu ne hakimai mu ne kaza mu ne kaza yace ba musan ba yanzu yare ne mu ko mun take a wurin ubangiji ba yace dan haka abinda nake so ya kai dana in Allah ya muni cikawa ina so in kun kai ni kun binne ni kadda in za a kai ni abin ne ni kadda mai kukan mutuwa ta raka ni yace kuma kadda a raka ni da wuta irin bid'o'i wanda ake yi a lokacin jahiliyya mai kuka wanda take makeriya wanda ake daukan ta haya tana ba mamaci kuka ta zo daga gidanta lokacin da za a zo a yi jinga da ita nawa za a baki ki kuka an yi wasu wani mutuwa lokacin nan daga kofar gidanta har zuwa gidan mutuwa har zuwa akai gawa tana ta ihu sun mutu sun lalace wallahi duk wanda yake addu'a ta sharri akan shi lokacin da aka yi mutuwa wallahi mala'iku suna nan akan wannan gidan suna cewa amin 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 irin jahilci namu wanda ake yi a cikin kasashen Hausawa, bangon gidanmu ya tsage, ai abincinmu ya kare, wane ne banmu da galibinmu ya kare, za su yi ta bizanin abubuwa na sharri, mala'iku suna nan suna cewa amin. Da kusa za su zage su yi addu'a ta alkhairi, Allah mai yi mana gurbin wanda yake alheri akan wannan. Mu koma hadisin Ummu Salma. Ummu Salma lokacin da aka yi mata mutuwa, mi take cewa take yi, wallahi ta sani a cikin wannan tawaga duk cikin garin Madina ba wani mutum mafi alheri kamar Abu Salma. Manzo Allah da ya tarar da ita yace mata, a wannan ba magana bace ba. Abinda zaki ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khayran minha. Ga Allah muke kuma ga Allah zamu koma, ya Allah ka bani ladan wannan musiba, ka baddala mini ko ka canza mini mafi alkhairi akan wannan musibar da ya same ni. Tace he, ga ta nan ta ga mata kaba, sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko neman aurenta. Manzon Allah Abu Salma yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alkhairi dai shi ba ma duk da dan uwan shi ne, daras suka sha nono, amma dai ba a ga matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Salma. Kuma kun gani sakamakon addu'a wanda ta yi kai tsaye mala'ika yake amsawa. Mala'iku suna nan, duk abinda ɗan uwan mamaci za su faɗa a lokacin nan, to a lokacin nan mala'iku za su amsa. In sharri kuka nema, sharrin za ya tabbata a kanku. In alkhairi kuka nema, alkhairin za ya tabbata a kanku. Wannan shi yake nuna mana da yawa daga cikin waɗannan sun dawo daga wannan tahiyya wadda suke yi ta kafirci, sun shigo musulunci bayan yakin Badar da bayan yakin Uhud. Yake cewa wa kana wahshi bin harab wani bawa ne baki, yake cewa qad kharaja fi hadhihi al-ghazwa li muhimmatin wahida, ya huto wannan yakin na Uhud saboda kurum ya cimma buri guda daya. Kuma a cikin tsarin yakin Abu Sufyan shine jagora, sai ya dauki wani tsari, wani plan na strategy, shi ne waɗanda ya select su ne su kasance manya a cikin wannan yakin na Uhud, su ne ɗan uwan wanda aka kashe lokacin yakin Badar. Sabida me hadisin da muka karanta can baya, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wanda yazo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake yaki kurum dandangin shi, wani yana yaki dan kurum a ce jarumi ne, wani yana yaki dan riya, to su sun mutu dan ya sun mutu wannan yakin Uhud ne dan mi, dan daukan fansa akan abinda aka yi musu a yakin Badar. Shi kuma saboda wayo, saboda dabara Abu Sufyan, sai ya zabi manyan gidajen da aka yi musu mutuwa lokacin yakin Badar, ya sanya su ne su kasance jagororin yakin. Kenan in yanzu ai sun mutu da niyya daya daukan fansa, kenan ba hira a koma baya, sai mun cimma gu, sai sun cimma burin su, abinda ya hudo su daga gida sai sun cimma burin su akan shi. Shine nan shi kuma Wahshi ya huto ne saboda tsari guda daya, saboda cimma buri guda daya. Menene yake cewa qatlu Hamza, shine kurum ya kashe Hamza. Yake cewa wala in zuhira biha la ya'tiqanna Jubair bin Mut'im raqabatuhu li yasira hurban, yake cewa tabbas idan ya cimma burin shi, ya samu nasara a cimma burin shi, to Jubair bin Mut'im ya bi alƙawarin da zai yanta wuyan shi. Kenan shi yake nuna mana bawa kenan zo kasancewar a lokacin nan shi Jubair bin Mut'im mai gida ne a gashi Wahshi. Me ya gan shi yana yi? Yana da daɗin hannu, yana da harab ɗan ƙaramin mashi. Wannan ɗan ƙaramin mashin ba inda Wahshi zai je, Wahshi ya nema ya cimma burin shi da shi ya gaza samu. A lokacin nan Jubair sai ya ce mai, to ga abinda zan yi, kana son ƴancinka, to ka huto yaki, idan ka huto ka kashe Hamza, ni kuma na maka alƙawarin na ƴantaka. Shi kuma ba wani abu da bawa yake gurata a rayuwar shi kamar ya gan shi ɗa. Shi kuma wannan Jubair bin Mut'im, shi shine lokacin da ya zo ya ji manzo Allah, tunda a lokacin da aka yi yakin Uhud bai musulunta ba. Ya zo ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana, yana karanta ayoyi daga cikin ayoyin Alqur'ani. Wannan ayar da take cikin suratul Qaf, am indahum khaza'in rabbika am humul musaytiruna am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin am lahul banatu wa lakumul banun am tas'aluhum ajran fahum min maghribin musqalun har zuwa karshe yake cewa yazo hucewa yaji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta wannan ayoyin yake cewa a lokacin nan kurum yaji zuciyar shi kamar ta tashi sama yaji imani ya shigo mai a lokacin da yake wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nima gashinin shi ma ya kawo kanshi musulunta wannan shine tasiri na alqur'ani hadisin imam al-bukhari ya hutar da shi yake cewa wallahi da yaji wannan ayoyin yana karantawa yace sai ya ƙara tabbatarwa lalle wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karantawa wallahi ba tsari bane ba nashi ba ba daga wurin shi yake ba ba wani mawaki bane bai isa ya tsara wannan abin ba tabbas wannan abin daga wurin ubangiji yake a lokacin da yace ni na kai kai na wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na musulunta to shine nan yake bayyana mana shi wannan wahshi an mai alƙawari waye ya mai alƙawari shine Jubair bin Mut'im ya mai alƙawari idan har ya cimma burin shi na kashe Hamza tabbas shi kuma ya mai alƙawarin zai intanta shi yake cewa wa waqafa wahshiyun khalfa shajaratin wa bi yadihi harbatun yarsubu harakati Hamza yake cewa wahshi ya tsaya a bayan wani icce kinan shi bai shigo ba ga dangadan cikin yakin ba ya tsaya bayan wani icce wa fi yadihi harba a hannun shi da kai dan karamin mashi yarsu bi harakati Hamza yana bibiyar dukkan wani motsi wanda Hamza yake yi wa sarkanatihi kuma da tsayuwar shi yace wa sautu Jubair bin Mut'im yudaibu khiyalahu kuma ga muryar Jubair bin Mut'im nan tana kewayeniya a cikin kwalluwar shi micece wannan kalmar ta Jubair yake cewa in qatalta Hamza ammu Muhammadin radiyallahu ammu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama bi ammi fa anta atiqun idan haka kashe Hamza babban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akan babbana da yi kashe shi lokacin da aka yi yakin Badar fa anta atiqun tabbas na intanta kai wannan kalmar hi yawo take akan shi ga yunwa ga wadata ga kwanan yunwa gashi nan yana kallo in dai ai ya cimma gure shi to ya zama da shi kuma menene fansa ce yake nema akan kisa da aka ma babban shi ma ya kashe bi babban manzo Allah yake cewa innaha ramiyatun min harbatihi tastaqiru fi qalbi Hamza shi kuma wahshi yake cewa kanshi kurum ba wani abu ne wanda zan yi ba ba wani abu mai wahala kurum jeho wannan mashin nawa ne zai yi zan yi kurum ta tsaya akan kirjin Hamza summa yastaridu ba'daha hurriyatuhu sannan kuma in medo in samu incin kaina abun bai da wata wahala kurum ya bibiye shi ne yayi jiwa ba zawwa zai yi huto da shi ba kurum jiwa ɗaya ce zai yi da wannan mashin nashi ya kare da Hamza kuma shi kuma ya zamanto da yace faqafika yattabi wa Hamza yace sai bai gushe ba shi wahshi yana kewayeniya yana bibiyar Hamza duk inda yayi bi ainihi an karrihi wa fi karrihi wa farrihi yana bibiyar Hamza da idanuwan shi duk inda Hamza ya kai duk inda Hamza ya dawo kenan yana bayan wannan iccen yana bibiyar da idanuwan shi yana bibiyar dukkan wani tahiya da dawowar Hamza yake cewa innahu yahsudu an-nasa bi sayfihi shi kuma wahshi a lokacin da yake bibiyar ganin Hamza yake bibiyar dukkan abin da Hamza yake aikatawa gashi kuma can Hamza yana girbe kawunan mushrikai da takobaici wayamshi ilaihim kuma yana tahiya a cikin wannan tawaga ta kaburai ko rinduna ta kaburai kal asdu qad kasura kankashura ala anyabihi yace kamar kace zaki ne wanda yayaye bakin shi idan zaki zai yi harauta yana daga hakoran shi yace to kamar kace Hamza a wannan lokacin nashi kamar kace zaki ne wanda yayaye hakoran shi dukkan harauta yake cewa yanqudu ala farisatihi yana kai dauki zuwa ga abun harautar shi yace wa in hiya illa darbatun wahida ba komi bane ba illa bugo guda ɗaya ba fayatrukuhu ka amsid dabir sai gashi ku Hamza bayan yayi wannan bugo guda ɗaya akan mushriki sai ya bar shi kamar jiya kal amsid dabir kamar karin magana ce kurum kamar misalin Bahaushe da yake cewa in yayi abu sai labari to daga yayi bugo ɗaya kurum sai labarin mutum shikenan ya gama da shi shine yace kal amsid dabir kamar jiya ce wadda ta huce kenan bugo daya daga ya kai dauki shikenan bugo daya ya kare da kafuri yake cewa huwa yaqulu a lokacin da yake bugon nan yana girbe kawunan mushrikai yana cewa ana asdullahi lalle ni zakin Allah ne wa asdu rasulihi kuma ni zakin manzon shi yace wa daraba hamza rajulan darbatan atahat bi rasihi sai gashi nan a gaban idan wahshiyu ya bugi wani mutum hamza ya bugi wani mutum da takobin shi wanda ta kai kanshi zuwa kasa kinan bugo ne wanda yake wanda yake na kare dangi wanda zai wanda yake bayyana mana lalle bugon nan mutuwa ya kai wannan mutumin kasa yace fan kama sha wahshiyun sai ga wahshiyu yana gogawa wa huwa fi mukamminihi wa huwa fi mukamminihi yana can inda yake koye inda ya sanya shamaki tsankanin shi da Hamza bayan wannan itaciya kenan yana gogawa tunda yanzu ga Hamza nan ya gabato yana gogawa ya kai wa Hamza yayi wa Hamza aika aika yace fa Hamzatu qatala 30 min quraish wahdahu a lokacin da shi wahshi ya gabato daga nan inda ya koye kanshi Hamza a wannan halin ya kashe mutum 30 daga cikin mutanen Quraishawa yace walaw iltafata nahiyatu shajara wa khadara lahu an yatarabbasa bihi lan qadda alayhi qidadu sa'iqa yake cewa da ya zo a hankalin Hamza ko a cikin tunanin Hamza ko da ya juyo bayan wannan itaciyar ya juyo ya da hankalin shi ya dawo zuwa ga wannan itaciyar yace kuma ya dawo a cikin hankalin shi lalle ga wani can yana neman shi yana bibiye shi da ganin shi yace wallahi da ya kare da wahashi kamar kace yanda tsawa take bugun guda idan tana so ta kare da abu yace sai dai kurum kashi Hamza bai waiwayo hankalin shi wannan wurin ba kuma bai yi ba bai ga ba wannan wahshiyin ba yana neman shi ba ko yana bibiye shi da idanuwan shi ba yace wa qatalahu qabla an yastamti'a bi hurriyatihi yace da ya kashe shi kamin ya ji dadin wannan yancin da zai samu kina abin da yake so ya bayyana mana anan da Hamza da ya hankalto zuwa ga wannan itaciyar ya tarar da ya ga wannan mutumin yana bibiye shi da idanuwan shi yace da ya tahi ya gama da shi kamar kace yanda tsawa take gamawa da abu a lokaci daya yace kuma wallahi da bai samu ba lamanin jin dadin wannan yancin da za ya samu ba yake ce wana wahazza wahshiyu alhirba fi yadihi a lokacin nan wahshi ya juya wannan ko ya harraka wannan makamin da yake hannun shi wa sawwabaha ila hamza yace sai ya daidaita zuwa ga hamza kamar yanda muka yi bayani muka ce jiwa yake yi da ita kenan dan karamin bashi ne wanda daga nesa jijin yake je bashi yace wa qabla an yatlibaha kana hamza qad iltafata ila sabba bin abdul uzza kamin ya je wa kenan yana lissahawa yana waiwaya yana saita hamza a lokacin kamin ya je wa hamza kuma ya juya zuwa ga wani wanda ake ce mai sabba bin abdul uzza فقال له سيكيتي مي اقبل ابن مقطعه البذور yake cewa ya kai dan me yanke gaban mata juyo zuwa gare ni a lokacin nan shi wannan sabba shi ya warayi wa Hamza magana yake cewa Hamza ya juyo a lokacin nan shi Hamza yake ce mai ka juyo ya kai dan me yanke gaban mata nan a lokacin nan cikin jahiliyya sun kasance suna yi wa mata kaciya to ma'aihiyar shi ta kasance tana yi wa mata kaciya shi sai ya Hamza ya kiraye shi da wannan suna mai aibi game da ma'aihiyar shi yake cewa wa kanat ummu nimar ma'aihiyar shi ita ce wanda ake kiranta ummu nimar maulatu shariqin walidu al-akhnas an tattambaiwa ce ta shariqa ma'aihin al-akhnas khattanatun bi makka ta kasance tana yi wa mata kaciya wa kana sabba yu'adi Allah wa rasula shi kuma wannan mutumin wanda ake kiran shi da sabba ya kasance yana huto na huto ga Allah da manzon shi wa kana minal mukazzibin kuma ya kasance daga cikin waɗanda suke ƙaryatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fashadda hamzatu alaihi hamza sai yayi dauri zuwa gare shi dan ya kai mai falmaki warafa saifahu wa hawa bihi ya daga takobin shi kuma ya huskance shi fa iza bi sabba'in fihi mislu lahmil basar mislu lam'il basar sai ga sabba'in kai ka ce daidai kyautawa ido yasqutu ala al-ard yana haduwa a saman kasa wa qad salat dima'uhu bi nafzi akhir al-anfas kuma jinin shi yana kwarara a saman doron ƙasa, a saman nan ƙasa, da ƙalƙashin hutar jinin shi, na ƙalƙashin hutar lumashin shi na ƙarshe. Kinan wannan shi ke nuna mana bai yi wata ba, juya wadda yake yi, Hamza ya kai ɗauki a kan shi ya gama da shi. Ya ce wata ƙasarat nafsu wahshiyun faqad kana sabba tamamu wahidun wa salasina qatalahum Hamza. Ya ce a lokacin nan ran wahshi sai na samu rauni. Kasancewa yana lissahi an kashe 30, ga na 31 an gama da shi, kuma kowanne bugo ɗaya kurum ake yi mai ran shi sai na samu rauni. Fakala sabba, shi wannan mutumin wanda yake rutuna hutu da Allah da manzon shi, yana ƙaryatar da manzon Allah, yace shi ne wahidun wa salasin, shi ne cikon mutum 31, qatalahum Hamza, wanda Hamza ya kashe su. Yace wa mala al khawf qalba wahshi, akai tsaye tsoro sai ya cika zuciyar wannan bawan wanda ake kira shi da washi. Wa bata yakhsha an tantahi al ma'araka bi hazimati quraish, yace he ya waye gari a lokacin nan, yake tunanin, yake tsoron kadda wannan yakin ya gama, kuma an samu a samu nasara akan waɗanda suke runduna tasu ta Qurayshawa. Duna an yanala min Hamza, kamun ya cimma Hamza abinda ya kawo shi wannan yakin. Yace fa yazallu yarsufu fil ubudiyya, sai ya zamna yana cikin wannan bauta. Fa ja'ala yarsuluhu fi ghadawatihi wa rawhatihi bayna suhufil mushrikeen, sai ya sanya wannan wahshiyun yana dakon shi Hamza cikin sahu na mushrikai, cikin sahiyan shi da maraitan shi. Nan menene mallan ya kawo ghadawatihi wa rawhatihi, sahiyan shi da maraitan shi? Yana so ne ya nuna maka iya yanda yake bibiyar taku na Hamza, duk dan ya ci maburin shi akan Hamza. La'alla fursatun tasnahu lahu yaqtulu fiha Hamza wa yastaridu hurriyatuhu, ko zai samu wata dama wadda zata bujiro mai kashe Hamza, wadda zata bashi damar ya waye gari shi ma yana daka kowa. Nan menene yake so ya bayyana mana? Bayan abinda shi wahshi ya ga Hamza yayi, sai tsoro ya kama shi. Amma dai kuma abu biyu ne yake yawo a kan shi, ko ya kashe Hamza ya samu incin shi, ko kuma a watse ayi a ci nasara akan Qurayshawa, a koma gida ya zamana yana cikin bautar shi. To kasancewar haka ga bauta, kuma ga kai kisan Hamza, da ya kasance a baya ice yana dakon Hamza, sai abin da ya gani wannan abin ba ya aiho mai dame ido ba ya cimma burin shi ba, sai ya dawo cikin sahu na mushrikai. Yake bibiya bayan wane zuwa bayan wane, yana bibiya wata dama ce zai samu yanda zai jeho wannan bashin nashi ya kashe Hamza. Kasancewar lokaci ya ja, in Allah kai mu sati na gaba kenan za mu ci gaba akan abinda Hamza ya abinda wannan washi yayi game da Hamza ya samu ya cimma burin shi akan shi. Abinda muka wada daidai, Allah ba mu ladan shi. Kuskure da muka yi, Allah gafarta mana. Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi duniya da lahira, Allah ya biya mana. Abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana shi. ‘Yan uwa da abunan arziki da waɗanda suke bara adda, muna fatan Allah ya biya ma kowa bukatun shi, ya kuma sanya albarka a cikin bukatotin. Mu ma da muke bukata yau da gobe, muna fatan Ubangiji ya cimma mana burinmu, ya biya mana dukkan bukatunmu, ya sanya albarka a cikin abubuwan da muke nema na yau da gobe. Allah ya ƙara mana lafiya, ya ba mu abin da lafiya za ta ci. Allah taimake mu duniya da lahira, ya sanya aljanna ita ce makomanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, inshallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.